Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Sunana Hauwa Sharif, tare nake da Sartula Hashin Gumil da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na Subahin yau Alhamis 9 ga watan Nuwamba shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, ga Sarfilu da kanin labarai.
Rundunar sojin Isra'ila ta faɗi jiya Laraba cewa mayakan Hamas sun rasa iko da yankin arewacin zirin Gaza. Jam'iyyar Republican a majalisar wakilan Amurka sun ba da sammaci ga wani daga cikin iyalan shugaba Joe Biden ya bayyana gaban majalisar. Haka kuma da cewa kotun kolin jihar Minnesota ta ki hana tsohon shugaba Donald Trump shiga zaɓen da gwani a jihar ƙarƙashin dokar tada zaman tsayi.
Kanan labarin kenan. Idan shirin ya shiga Najeriya, za a je da matsalar tsaro ke ci gaba da sa cikuna na ɗoran ruwa, yayin da zaɓuɓɓukan gwamnonin jihohin Imo da Bayelsa da hukumar zaɓe da ƙasar ta shirya gudanarwa a ranar Asabar mai zuwa ke ƙara ƙaratowa. A can jihar Filatin Najeriya kuwa, rundunar sojin ƙasar da ke aikin samar da tsaro a jihar ta Filato, wadda aka fi sani da Operation Safe Haven, ce ta yi nasarar danƙe ɗaya daga cikin waɗanda ake zargi da kisan arɗan yankin Fanyam a ƙaramar hukumar Mangu. Waɗannan da sauran rahotanni na nan tafi a cikin shirin. Kamar kowace rana Alhamis, yau ma muna tafi da shirin domin iyali tare da Grace Alheri Abdu. Amma duk kafin nan, sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Rundunar sojin Isra'ila ta faɗi jiya Laraba cewa mayakan Hamas sun rasa iko da yankin arewacin zirin Gaza, kuma dubin da bata Falastini ne ke tserewa zuwa kudancin Gaza domin neman tsira. Mun ga mutanen Gaza 50,000 sun tashi daga arewacin zirin zuwa kudu. Suna tafiya ne saboda sun fahimci cewa Hamas ta rasa iko a arewacin ƙasar, inji Rear Admiral Daniel Hagari a wani taron manema labarai da aka watsa ta gidan talabijin. Hamas ta rasa iko da kuma tana ci gaba da rasa iko a arewa. A ranar Lahadin ta gabata ne Isra'ila ta fara buɗe hanyar ficewa daga kan babbar hanyar da ta haɗa arewaci da kudancin Gaza. Ta kasance a buɗe tsawon sa'o'i huɗu a kowace rana don baiwa fararen hula izini su bar cibiyar faɗan. Hukumar ta IDF ta faɗi jiya Laraba cewa ta tsawaita hanyar zuwa ƙarin sa'a ɗaya saboda mutane da yawa suna amfani da ita. A ɗaya bangaren kuma, jiya Laraba hukumar tarayyar Turai ta bada shawarar cewa ƙasashe mambobin ƙungiyar su buɗe tattaunawa da Ukraine da zarar ƙasar ta magance wasu batutuwa da ke buƙatar Grand Bowl. Ƙungiyar tarayyar Turai ta saka Ukraine a matsayin ƴar takarar shiga ƙungiyar a bara, watanni huɗu bayan da Rasha ta ƙaddamar da cikakken mamaye Ukraine. Ana sa ran shugabannin EU za su yanke shawara yayin wani taro a tsakiyar watan Disamba. Ko za su amince da shawarar hukumar tarayyar Turan. Babban jami'in harkokin waje na ƙungiyar EU Joseph Borrell ya faɗi jiya Laraba cewa Ukraine tana daga cikin dangin Turai. Hukumar ta ce ya kamata a ƙaddamar da tattaunawar zama mambobi da zarar Ukraine ta warware wasu batutuwan da suka rage dangane da yaƙi da cin hanci da rashawa da aiwatar da dokar shiga tsakani ta dace da ƙungiyoyin EU da kuma ƙarfafa matakan kare tsirarin ƙasa. Kusan wata guda kenan da hukumar Najeriya suka tsare ɗan jarida Saint Memfamo Onisha a ranar 10 ga watan Oktoba. Matthew Ferekebuna ya shirya fita waje tare da abokinsa Memfamo lokacin da ya ji labarin kama shi. Ferekebuna ya ce jami'an sun isa gidan wani abokinsa a jihar Bayelsa da ke kudancin Najeriya, inda suka tilasta masa da bindiga ya kira Memfamo. Jami'an sun tsare Memfamo ne da daddare kafin fitar da shi daga garinsu zuwa Abuja, inda suka tume shi da laifin yin amfani da yanar gizo ta hanyar da bata dace ba da kuma ɓata suna. Memfamo shi ne wanda ya kafa gidan talabijin na Naija Live TV. Ferekebuna ya ce tun wannan lokacin bai yi magana da abokin nasa ba. Hukumomi sun ce ɗan jarida a watan Satumba da gangan ya wallafa wani rahoto na ƙarya da ba a tabbatar da shi ba a shafin Facebook, inda ya zargi jami'an shirin PAP da lakaɗa wani mai cin gaje shirin duka hallahira.
An jima kadan Sarfili zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan yanzu bari mu shiga kudancin Najeriya inda wakilinmu Abubakar Lamido Sokoto ya yi kuma ne da rahoto kan yadda an tarbusa al'ummomi ta fara kadawa saboda tsoron yadda ta ka iya kasancewa a zaben gwamnoni da ke tafa a jihohin Imo da Bayelsa yayin da ranar da aka tsaida domin gudanar da zaɓuɓɓukan ke ƙara karatowa. Daga birnin Yanagowa ga Abubakar Lamido Sokoto da cikakken rahoto.
Bisa ga dukkan alamu dai lamarin tsaro ya zama abin dubawa musamman dangane da shirye-shiryen zaben gwamnoni da zai gudana ranar Asabar mai zuwa musamman a jihohin Imo da Bayelsa domin tashin-tashin da ta faru a baya-bayan nan inda wasu ɗan bindiga da ba san ko su wane ne ba a jihar Imo suka kai farmaki ga shugaban kungiyar ƴan kwadago ta ƙasa wato NLC har zuwa yanzu dai wannan rigima bata kwanta ba wanda kuma hakan ya jallin cewar kungiyar ta NLC ta kirawo wani yajin aiki ga dakkucin ƴaƴanta da ke jihar ta Imo inda kungiyar ta sanar cewa komai zai tsaya cik a jihar ta Imo ba tare da la'akarin cewa za a gudanar da zaben gwamnoni ba a jihar ta Imo kamar yadda hukumar zabe ta sanar. Hakan ne ma ya sa na tuntubi babban jami'in hulɗa da jama'a na kungiyar ta ƴan kwadago ta ƙasa wato kamar Nasir Kabir.
To abin da ake ciki shine kamar yadda ka gani yanzu a duk al'amuran yau da kullun wato mun umurci ayyanmu a wannan jaha sun tsaye da shi kuma mun umurci jiragen sama da wutar lantarki da shauransu duk alife su a bayan wannan mataki da muka dauka mun kuma sanar da cewa sati mai zuwa wato ranan talata mai zuwa za mu kuma rufe shi ma to Najeriya gaba daya da izinin Allah za mu shiga ziyajin aiki na sai baba ya gani.
Wani abin dubawa shine yadda wani taron cimma rijiyar ne zaman lafiya tsakanin jam'iyyun siyasa daban-daban da hukumar zabe ta ƙasa da kuma kungiyoyin sa kai daban-daban a jihar ta Imo ya tashi baram-baram. General Mate Luta Agwai mai ritaya wanda ya zo jihohin Imo da Bayelsa karkashin kungiyar sasanta al'ummomi da ke gaba da juna wadda tsohon shugaban Najeriya Abdulsalam Abubakar ke jagoranta na yi kitibis da shi kuma ga abin da yake cewa.
INEC da sauran sun ce sun ashirye su kuma muna fata za a sami zaben da za a cikin lafiya. Tabbatacce dole muna da party guda 18 dole za a ga wani dan abu da zai faru da ba zai zama daidai a wani wuri ko a wancan wuri ba. Muna fata tunda sun sa hannu da sun zaba in akwai wani abu maimako ajiye a fara kashe juna na kone-kone za a zauna a tattauna in ma na zuwa wajen alkalai ne sai a jindige musu zaman lafiya.
Har kawo yanzu dai jama'a na ci gaba da bayyana fargabarsu yayin fitowa zaɓe ko da yake dai al'ummomi a jihar Bayelsa suna kira ga hukumomi da ƙara turo ɗimbin jami'an tsaro kamin su kai ga ɗaukar doka ga hannunsu. DIG Frank Mba shine mataimakin babban sufeto janar na 'yan sandan Najeriya da zai lura da jami'an tsaro da za su kai su komo a yayin zaɓuɓɓukan.
We are currently conducting counter-violence operations in most parts of the state.
Yana cewa ne a yanzu haka muna gudanar da wani sintiri na kota kwana domin maganin duk wani tashin-tashina da za ta iya faruwa a yayin zaɓuɓɓuka. Kuma ina so ka sani kai da kanka cewa kaga yanayin jami'an tsaron da muka baza a sassa daban-daban na jihar ta Imo domin kwantar ma jama'a da hankali don su san cewa rundunonin 'yan sanda a shirye muke kuma za a gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Yanagowa, jihar Bayelsa, Najeriya.
An gaida Abubakar Lamido Sokoto da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga sarfili da kashi na biyu na labaran duniya.
Yan jam'iyyar Republican a majalisar wakilan Amurka sun ba da sammaci ga wani daga cikin iyalan shugaba Joe Biden. Wannan shine matakin da ya fi daukar hankali zuwa yanzu a binciken yiwuwar tsige shugaban da yan jam'iyyar Democrat ke adawa da ita wanda ke gwada karfin ikon sa ido na majalisa. Matakin da shugaban kwamitin sa ido na majalisar wakilai James Comer ya dauka na neman sammacin dan shugaban jam'iyyar Democrat Hunter da dan uwansa James na zuwa ne a daidai lokacin da yan jam'iyyar Republican ke neman samun galaba a binciken da suke yi na kusan shekara guda. An aika sammacin ne a ranar Laraba da yamma, ya zuwa yanzu 'yan jam'iyyar Republican sun kasa bankaɗo wasu shedun da ke da hannu kai tsaye da shugaban ƙasar kan duk wani laifi. Fadar White House da lauyoyin iyalan Biden sun yi watsi da binciken a matsayin wata dabarar siyasa da ke da nufin cutar da Biden. Kotun kolin jihar Minnesota ta ƙi hana tsohon shugaban ƙasar Amurka Donald Trump shiga zaben fidda gwani na jihar a ƙarƙashin dokar ta da zaune tsaye da ba kasafai ake amfani da ita ba a kundin tsarin mulkin Amurka. A ranar Laraba ne kotun ta yi watsi da ƙarar da aka shigar a gabanta sakamakon tanadin da aka yi a zamanin yakin basasa wanda ya nemi hana Trump sake tsayawa takara a fadar White House. A halin yanzu shi ne ya mamaye zaben fidda gwani na shugaban ƙasa na jam'iyyar adawa. Kotun ta ce a hukuncin da ta yanke, hukuncin ya shafi zaben fidda gwani na jihar ne kawai, kuma ya bar kofa a buɗe ta yiwuwar masu shigar da ƙaran za su iya yin ƙoƙarin hana Trump shiga babban zaben da za a gudanar a watan Nuwamba. Daga ƙarshe kungiyar 'yan wasan kwaikwayo ta SAG-AFTRA ta cimma wata matsaya da ta shirya tsaf don warware yajin aiki na biyu wanda ya girgiza masana'antar nishadi yayin da ma'aikata ke neman ƙarin albashi a zamanin talabijin, in ji kungiyar a ranar Laraba. Yajin aikin na kwanaki 118 ya kawo ƙarshe a hukumance daga yau Alhamis, in ji kungiyar SAG a cikin wata sanarwa. Hukumar gudanarwar kungiyar za ta yi nazari akan yarjejeniyar a ranar Juma'a, kuma kungiyar ta ce za ta fitar da ƙarin bayanin bayan taro. Mambobin kungiyar SAG-AFTRA sun tsunduma yajin aikin a tsakiyar watan Yuli, suna neman ƙarin mafi ƙarancin albashi, wani kaso na kuɗaɗen shiga na sabis da kariya daga ayyukansu na baya kafin a maye gurbinsu da sabo fasaha mai zurfin tunani ta AI. Kungiyar ta ce masu sasantawa sun cimma yarjejeniya ta farko kan sabuwar kwangila tare da kamfanonin Alliance of Motion Picture da kungiyar masu haɗa shirin talabijin ta AMPTV waɗanda ke wakiltar sauran kamfanonin watsa shirye-shirye.
An gaida Sarfi Lahashin da ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To har yanzu dai muna Najeriya, wannan karan a Jos kwata ta yamma da Bauchi, inda rundunar sojin Najeriya da ke aikin samar da tsaro a jihar ta Plateau wadda aka fi sani da Operation Safe Haven ta yi nasarar danƙe ɗaya daga cikin waɗanda ake zargi da kisan arɗin yankin Fanyam a ƙaramar hukumar Mangu a jihar ta Plateau, Alhaji Adamu Idris Gabdo. Daga birnin Jos a Najeriya ga wakilar sashen Hausa na murya Amurka Zainab Babaji da ƙarin bayani.
Rundunar sojin Najeriya da ke aikin tabbatar da tsaro a jihar Plateau wanda aka fi sani da Operation Safe Haven ta damƙe ɗaya daga cikin mutanen da ake zargi kan kisan arɗon yankin Fanyam a ƙaramar hukumar Mangu a jihar Plateau, Alhaji Adamu Idris Gabdo. A ranar 24 ga watan Satumban wannan shekara ne arɗin na Fanyam wanda ke gudun hijira a jihar Bauchi bayan rikicin da ya auku a wasu sassan ƙaramar hukumar Mangu ya gamu da ajalinsa bayan wasu mutane sun kashe shi a hanyarsa ta zuwa gaida 'yan uwansa a garin na Fanyam. Laftanar Kanar Ishaku Takwa shi ne mai magana da yawun rundunar sojoji ta uku da ke Jos. Ya ce tun bayan labarin ɓacewar arɗin ne suka samu umarni daga hafsan hafsoshin Najeriya na su nemo arɗin ko a mace ko a raye.
To sojojinmu dai na musamman wanda aka sa su a wannan operation suka yi kokari suka bayan sati ɗaya suka samu wannan gawan shi wannan ardo a can Bauchi aka samo shi. So muka samu cikakken bayani kuma shine muka samu muka fara bin waɗanda suke da hannu a ciki. To wanda dai ake tuhuma musamman wanda ya jagorci kashe shi shine ake kira Mr. Philip Gokas. To shine wanda har da ya samu labari ana neman sa ya gudu har zuwa Lagos. Amma kin san tunda mu dai muna ko ina kuma na aiki tukuru da na'urori da abubuwa da yawa har ya sa aka kama shi. To shine yanzu za a gudanar da shi a gaban kotu, sannan kuma ya riga ya bamu bayanai masu kayatarwa wanda zai an Allah ya yarda nan ba da kwana kaɗan ba za mu samu waɗanda suke da hannu a cikin wannan suma Allah ya yarda za a kamo su. Kuma shi commander na Operation Safe Haven Major General Abubakar shi yana gode wa mutane wanda suka taimaka da bayanai na sirri wanda ya sa haraka kamo shi kuma akwai mutane wanda kuma aka kamo su da kuma bayanan su ne kuma yasa aka samu wannan gawan shi Ardo har ma iyali aka ba su hakuri suka yi janayizar sa
wanda ake zargi da kisan kuma aka damko shi Philip Gukas ya amsa tuhuma da ake masa
to gaskiya ni ana ce ni ne na kashe ba ni kadi muna nan sai dai abin da yasa ban san ko me yake sa ana ce wai ni in gudu ba
ka kashe shi
eh mun hada hannu mun kashe shi tru
me yasa kuka kashe shi
don haushi ne da an kashe din wana guda biyu an harbe daya kuma da abuwan da ka aka kokone mana sai na ji wani na cewa wai baba wuto kai ka kunsa yaran ku sun zo su yi mana barna su attack namu ko don haka ne suke attacking ko wani lokaci sai inda na zo na tuna sai na fi
A watan Mayu wannan shekara ne ƴan bindiga dauke da muggan makamai suka auka cikin dare suka kashe mutane fiye da 130 kamar yadda hukumomi suka bayyana yayin da wasu kungiyoyi ke ikirarin an kashe mutane fiye da 200 suka kuma kone gidaje a ƙauyuka da dama dubban mutane kuma ke gudun hijira a karamar hukumar ta Mangu Ko a farkon wannan mako rundunar sojojin ta shafke wasu mutane biyu waɗanda take zargi da mallakar wurin da ake kera makamai ba tare da izini ba a karamar hukumar Jos ta Kudu. Rundunar ta ce ta sami bindigogi kirar AK-47 da wasu bindigogi da albarusai masu tarin yawa wanda ta ce tana zaton da irin waɗannan nasarori za ta kakkaɓe dukkan masu haddasa rikici a sassan jihohin Plateau da kudancin jihar Kaduna. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
An gaida Zainab Babaji, masu sauraro kada a shafa ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka duk sanda aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu agogo a nan Washington yana cewa karfe 12:17 lokacin ne kuma da za mu gabatar muku da shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka barokika don ka goyiba. Ku da ma tambaya ni ke da. Ku da ma tambaya ni ke da.
Yanzu an san babban abin da yake ciwo mutane to a ƙwarya shine akwai matsalar yara ga sunan barkatai mata yau bara suke mata tallace tallace mata aikace aikace zaman kashe wando ba iya maza ba har mata saboda babu kuɗin da za a yi musu kayan daki
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Shekaru 12 da suka shike gwamnatin jihar Kano ta kaddamar da auren zaurawa da rahotanni ke nuni da cewa zuwa yanzu gwamnati ta kashe sama da naira biliyan 1 wajen gudanar da shirin inda ake saiwa ma'auratan kayan daki da kuma ba amare musamman jari sai dai a bana gwamnatin jihar ta fada da shirin ya hada da ƴan mata marasa gata A wannan makon shirin domin iyali zai fara nazarin wannan shiri da nufin ganin tasirin shirin da kuma yadda zai amfani sauran ma'aurata tsakanin al'umma. Wakilinmu Baraka Bashir ta hada kan masu ruwa da tsaki da suka hada da Ango Miko Mu'azu Umar da Amarya Hawwa'u Shu'aibu Abdulmumin da lauya Amina Aliyu Umar sai kuma Dr. Khadija Sagir Suleiman mataimakiyar kwamandan Hizba. Baraka Ta fara da tambayar Dr. Khadija abin da yasa gwamnati ta rungume wannan shirin sai ta bayyana cewa
kamar yadda aka sani mai girma Dr. Rabi Musa Kwankwaso shine ya fara creating wannan aure a tun a waccan tenuwa ta sa da ya sake yi kamar yadda ya dauko ayyuka da dama na saisaita halayen mutane makarantu kai wasu yara sai ya shawara da malamai musamman shi irin shugaban mu na nan komanda wanda a da din ma shine kuma yanzu shine cewa me za a yi da kuma zai kara kawo wani gyara al'umma kasancewar yaki da mutane ba ta gari ko kuma yaki da lalacewa al'umma musamman bangaren mata kusa da jajircewar shi babban komanda Sheikh Malam Amin Ibrahim Daura suka haba da wannan shawara ta ayyuwa zawarawa da suka dami jama'a ma'ana ba damuwa na wani abu ba a matsalar su ta dami jama'a Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso satin a waccan tenuwa ya karbi wannan abu kuma aka yi shi ciki kon Allah ba ɗaya ba ba biyu ba a waccan zamanin. To duba da cewa wannan gwamnati ta injiniya Abba Kabir Yusuf Abba Gida Gida an riga an san irin ra'ayin su ɗaya da shi mai girma injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso wajen kokarin saita zuciya al'umma da kuma gyaran banna da kuma tabbatuwa da wannan to shi yasa da yazo sai ce yana so ya dabba kawancin aiki da shi ainihin jagora ya taba yi na taimakawa mutane masu bukata aure a wancan zamanin to a cikin mashi'ar Allah suka ƙara haduwa da shi komanda namu aka tattauna shawara cewa to wannan karan ma bari a yi shi gaba ɗaya ya dawo auren gata instant da ake kiran sa auren zawarawa tunna yanzu an san babban abin da yake ciwo mutane to a ƙwarya shine akwai matsalar yara ga sunan barkatai mata yau bara suke mata tallace tallace mata aikace aikace zaman kashe wando ba iya maza ba har mata saboda babu kuɗin da za a yi musu kayan ɗaki ake ga uba har guduwa yake mu da muke hizba nan muna tare da issue da crisis iri iri na iyaye kaga iyaye sun gudu sun bar ƴaƴan saboda an sara na an sara na an kuma an sara na babu kuɗin aure ko kuma shi kansa angon zaka ga maza ga sunan suna sanyin aure amma hidimar da ake yi yanzu ta aure da kuma lefe da su sadaki da shauran su yasa ya kasa auren to wannan duba yasa mai girma injiniya Abba Kabir Yusuf ya ga cewa to a da a yi musu auren ma ƴan mata ma ba wai sai zawarawa ba kin ga an samu tabawur an samu abin da ake kira ci gaba akan abin da shi ne in girma injiniya a Dr. Rabi'u Musa ya create now shi wannan aure an tabbaka shi kuma masha Allah an zo da wani sabon tsari an kara shi akai kuma da aka fara alhamdulillah ba mu samu wata matsala ba tunda dama shi komanda kamar da faɗa Malam Amin Daurawa shi su suka yi wancan tenuwar yanzu ma kuma su aka kawo hizba muke aiki tare alhamdulillah muke a matsayin mukaddashin su so aka fara muka fara tantance mutane aka zo aka yi su gwaji aka zo kuma har zuwa yanzu dai da Allah ya tabbatar da wannan aure aka yi shi kuma aka daura shi aka yi walima kamar yanda aka yi
to barista kin ji abinda an ci fadan da tayi mana tace matsaloli da aka suka dinga fuskanta na zawara ba matsaloli wai na takura ba na rashi da sauransu shin kina ganin wannan aure shine kamar zai kawo gyara yanda abubuwa suka tabarbare za ki ga mata ga sunan suna bara matsaloli da dama ga shi dama ana dan fama da matsi na tattalin arziki a ko ina
to daga mahangar abinda zan kalla ko in ce mahanga ta shari'a wannan aure da aka yi shi zan ce wani abu ne da zai taimaka wurin kawo sauki na kamar abinda ta faɗa matsaloli na mata ko zawarawa da sauransu domin ne idan kika kalla ko a addinance ko kuma a ita conventional law din ai shi aure wani abu ne wanda ita kanta dogar take kamar regulating ko take protecting wanda ba sai na shiga cikin zurfin abun ba masu abun suna nan ba zan taba nan ba amma ina magana ne misali ta doka tana protecting wannan so yin auren mata da maza din zai hana kamar yanzu misali akwai doka a kundin penal code wadda take cewa idan har namiji ko mace sun san cewa a dokarsu ko a al'adarsu yin zina ko irin makamantan waɗannan ayyukan haramun ne mutum ya aikata to laifi ne za a kama shi da laifin aikata wannan zinar da ya aikata kuma a hukunta shi to kin ga kenan ai aurar da zawarawa wala Allah akwai ƴan mata a ciki kuma menene wannan hada auren zai hana yaduwar wannan laifin kuma za a sami kamewa da nutsuwa a cikin al'umma din tunda ita dokar misali in kika dauke dokar penal code kika dawo constitution ita ai kanta constitution ta yi maganar guaranteeing da protecting family life da private affairs na ƴan ƙasa sannan idan kika dauki misali section 17 subsection 3 paragraph h shi ma yayi maganar evolution and promotion of family life a wannan bangaren to kin ga duk abu ne wanda
wannan yakuri da gwamnati ta yi abu ne mai kyau da za a rage matsatsalo
kwarai da gaske so domin me ai section 13 na constitution ne shi ya baiwa ita gwamnatin ko tarayya ko ta jiha function akan executive ne legislative body ne judicial powers na si observing wannan chapter 2 din yawa fundamental policies and directives na ita constitution din. To kin ga ko idan haka ne ai zamu ce ta wannan fuskar abu ne mai kyau wanda gwamnati ta kaddama. So ni a tawa mahangar wannan abu ne wanda yake gaskiya abin I commending abu ne wanda yake mai kyau abu ne wanda yake ba ni da ma watsin da zan express.
Bari koma kan ita wannan amarya na tabbata ta taba aure ba wannan bane karo na farko kuma tana shiga cikin ƴan uwanta zawarawa. Shin wadanne irin matsaloli zawarawa wannan suke fuskanta?
Haka mun ji dadin wannan aure da aka yi mana shi saboda gaskiya mata suna fuskantar matsaloli kala-kala kalubale bare a ce iyayen marayu haka muna fama da matsaloli amma alhamdulillah wannan gwamna namu mai girma Abba Kabir Yusuf gaskiya ya taimaka mana sosai
misali banda zaki iya dan zayyano mun wasu matsaloli koda ba naki ba tunda aiki na da kawai wanda ba su da aure kuma duk wadannan matsaloli na tabbatar
da gaskiya ne haka ne zaka ga matsaloli misali ga yara an banka da su dawainiya ci da sha kayan Allah matsaloli dawainiyan makaranta ga rayuwa ta riga ta canja ana fama da abin shi wannan ko tallafi da aka yi mana na aure da yardar Allah muna fata za mu samu wani garkuwa za mu samu wani kariya akai abubuwa da yawa kuma aure abu ne sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai karfi ina da kyau akwai falala sosai akan aure akan mata da bata da aure akan da mai aure
shin aka dan fuskanci misali kamar cin zarafi misali idan cin zarafi ko tunda an san ba namiji a gida
gaskiya ne idan baka da aure gaskiya ne irin mummunan fahimta ake maka aure ku daraja ne da shi ko ka kare mutunci ka amma wani ne maka wani hangi to ina da muhimmanci wannan kalubale ne ma babba a gare mu muna fama da wannan amma gaskiya mun ji dadin wannan aure da aka yi mana Allah ya saka da alkhairi Allah ya jagora
to ango kai namiji ne kuma kana shiga cikin abokanka kuna zaman majalisu da sauransu me kake ji yawanci ake faɗa musamman akan irin zaurawa wadanda ba su da aure kuma me ya ja hankalinka har ka ji daddake kana da mata
to sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin amsar angon nan kuma zamu da sa'aya a wannan mako sai mako mai zuwa mu dora a inda muka tsaya muna godiya ta musamman ga bakin namu ango Miko Ma'azu Umar da Amarya Hawwa Shaibu Abdul Mumin sai lawyer Amina Aliyu Umar da kuma Dr. Khadija Sagir Suleiman mataimakiyar kwamandan Hizba sai wakilinmu Baraka Bashir da ta jagoranci tattaunawa da kuma Dadi Balewa da ya daidaita sautin shirin a madadinsu duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa
kai mata sune duniya sune dadihin duniya mata
to madalla da wannan kuma muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai a takaice
to a takaice rundunar sojin Isra'ila ta fadi jiya Laraba cewa mayakan Hamas sun rasa iko da yankin arewacin zirin Gaza kuma dabin da bata Falastinawa ne ke tserewa zuwa kudancin Gaza domin neman tsira suka ce sun ga mutanen Gaza 50,000 sun tashi daga arewacin zirin zuwa kudu suna tafiya saboda sun fahimci cewa Hamas ta rasa iko a arewacin kasar Indiriya Admiral Daniel Hagari a wani taron manema labarai da aka watsa ta gidan talabijin a dai bangaren kuma jiya Laraba hukumar tarayya Turai ta bada shawara cewa kasashen biyun kungiyar su bude tattaunawa da Ukraine da zarar kasar ta magance wasu batutuwa dake bukatar garan bawul kungiyar tarayya Turai ta saka Ukraine a matsayin yar takarar shiga kungiyar a bara wato watanni hudu bayan da Russia ta kaddamar da cikakken mamayar Ukraine kusan wata guda kenan da hukumar Najeriya suka tsare dan jarida Saint Mempamo Onisha a ranar 10 ga watan Oktoba Matthew Prekibuna ya shirya fita waje tare da abokin sa Yanfano lokacin da ya ji labarin an kama shi. Prekibuna ya ce jami'an sun shiga gidan wani abokin sa a jihar Bayelsa dake kudancin Najeriya inda suka tilasta masa da bakin bindiga ya kira Yanfano. Yan jam'iyyar Republican a majalisar wakilan Amurka sun ba da sammaci ga wani daga cikin iyalan shugaba Joe Biden. Wannan shine matakin da ya fi daukar hankali zuwa yanzu. A binciken yi watsi ya shugaban da yan jam'iyyar Democrat ke adawa da shi wanda ke gwada karfin ikon sa ido a majalisa.
Thomas Saro baki daya da haka muka kaga karshen shirin na wannan lokaci sai kuma an jima idan Allah ya kai mu da hantsi karfe 8 agogon Najeriya ne jar kamar da caji wato karfe 7 agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin
yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunma har shirin ya zo muku kamar yadda kuka ji shi musamman Sarfi Lahashin da ya karanto labaran duniya da wanda ya tsara shirin ya kuma bada umarni Dadi Belawi da ma injiniyan mu na yanzu Hawwa Sharif ke muku fatan alheri daga nan Washington DC sai anjima ku.